muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 18 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ci cewa al'ummar karamar hukumar birnin Gwara a jihar Kaduna da ke Najeriya sun ce bayan hare-haren 'yan bindigan da suka yi sanadin tada garuruwa da yawa cikin sati guda, a yau Talata ma 'yan bindigar sun sake sace mutane da yawa.
Da safiyar ranar Talatan nan, 'yan bindiga sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari, inda kuma suka ɗebi mutane da dama, wanda kawai Allah ne kaɗai zai san irin adadin mutanen da aka kwashe a wannan hanya.
To za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar da wasu sabbin tuhume-tuhume akan Nnamdi Kanu, jagoran 'yan kungiyar IPOP da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra a wani zaman shari'a da aka yi wa a babbar kotun tarayya da ke Abuja. Sannan za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken ya yi magana da takwarensa na Rasha Sergey Lavrov yayin da yake kan hanyarsa zuwa ƙasar Ukraine domin tattaunawa da shugaban ƙasar, a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da Rasha ke niyyar yi akan makwabciyarta. Sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diplomasiya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da Rasha ke yi akan iyakarta da Ukraine, a cewar wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ta ambato hirar. Sanarwar ta ƙara da cewa sakataren ya kuma tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga 'yancin ƙasar Ukraine da yankunanta. Kana ta ce duk wata tattaunawa akan tsaron Turai dole ne a ƙara mambobin ƙawancin NATO da kuma ƙawaye na Turai, ciki har da Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa da safiyar yau Talata cewa an shirya wa Blinken bulaguren gaggawa ne domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv gobe Laraba tare da ministan harkokin wajen ƙasar Dmytro Kuleba. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta afka wa yammacin Afghanistan a jiya Litinin ya ƙaru zuwa mutum 26, inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki 5.3 ta afku ne a nisan kilomita 40 gabas da Kala Inau, babban birnin lardin Bangis, a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Bakhtar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu. Yawancin mace-mace da ɓarna masu yawa sun faru ne a gundumar Qadis, inda rufin gidaje da dama suka rushe. Afghanistan mai fama da talauci na yawan fuskantar girgizar ƙasa, musamman a cikin tsaunin Hindu Kush wanda ke kusa da mahaɗar Eurasia da wani yankin da 'yan asalin India suka yi kaka gida. Kungiyar 'yan tawayen Houthi ta ƙasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuƙi a jiya Litinin da ya kashe mutum 3. 'Yan sanda a Abu Dhabi, babban birnin ƙasar, sun ce hare-haren sun auna manyan motoci 3 a wani kamfanin mai da kuma wani ɓangaren filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Abu Dhabi. Sun gano mutanen da aka kashe 'yan Indiya ne 2 da wani ɗan Pakistan 1, kana wasu mutane 6 sun jikata. Sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man, inji 'yan sanda. Wasu majiyoyin Houthi a Sana'a, babban birnin Yemen, sun faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran Larabawa cewa 'yan tawayen sun harba jirage mara matuƙa 8 da kuma makamai masu linzami 10. Kafar labaran ta Larabawa ta nuna hoton bidiyo da ya gwada yadda hayaki ya turnike sararin sama a Abu Dhabi da kuma hotunan wutar da ta tashi a filin saukan jiragen sama na Abu Dhabi da kuma kamfanin tatar mai na ƙasa a nan Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku dai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya bar ƙasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kwashe sama da watanni 5 yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki, a cewar shaidu a jiya Litinin. Babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita, ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a Conakry, babban birnin ƙasar, sun ce ya kama hanyarsa zuwa Abu Dhabi. nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi. Sai dai jami'ai sun sanar da farkon wannan wata cewa Kwande ba shi da cikakken koshin lafiya, kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya. Kwande da aka hambare a cikin watan Satumba kasa da shekara guda bayan da aka zabe shi a wa'adi na uku duk da yawan zanga-zanga. Tsohon shugaban ya gudanar da zaben raba gardama akan gyaran dokokin kasar domin kawar da adadin wa'adin mulki da zai ba shi daman ci gaba da mulki. Kungiyar Raya Kasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS da wasu kasashen duniya sun yi ta kira ga sake Kwande nan da nan tun lokacin da aka tsare shi a cikin watan Satumba da aka hambare da shi daga mulki bayan ya kwashe sama da shekara goma yana mulkin kasar. A ƙarshe, haramtacciyar kungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin wani hari da ba kasafai aka saba kaiwa ba a cikin dare a Islamabad wanda ya kashe ɗan sanda guda tare da jikata wasu guda biyu. Jama'an 'yan sanda sun ce 'yan bandigan biyu a kan babura sun buɗe wuta a kan shingen tsaro a kusa da wata kasuwar birnin mafi yawancin kosan jama'a da yammacin jiya Litinin. Sun ce musayar wuta da aka yi ya kashe maharan guda biyu. Wutar da 'yan ta'addan suka buɗe ya halaka ɗan sanda guda kana jikata wasu guda biyu a cewar sanarwar 'yan sanda. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ya yi Allah wale da wannan hari na bindiga da ya ce aiki ne da ta'addanci. Kungiyar Taliban ta Pakistan da aka fi sani da Tariki Taliban Pakistan ko kuma TTP ta ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na Twitter tare da tabbatar da kashe 'yan bandiganta guda biyu da suke da hannu a cikin harin.
Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da kashe wasu 'yan bindiga da kuma ceto wasu mutane da aka sace, al'ummar karamar hukumar birnin Gwari sun ce a yau Talata 'yan bindigar sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari kuma sun sace mutane da dama. Wannan na zuwa ne bayan hare-haren 'yan bindigar da suka yi sanadiyar tara garuruwa sama da tara a cikin mako guda. Ga ƙarin bayani daga Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka.
Garuruwan da suka hada da kungin Dan Bauchi, Kimbi, Katangaji, Damari, Shirya na cikin waɗanda 'yan bindiga suka tashi mutanensu baki ɗaya cikin mako guda. Kamar da yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Abdurraub Idris birnin Gwari ya tabbatar wa da muryar Amurka,
wannan abu akwai ban takeici, akwai ban tausayi yanda waɗannan mutane suka tuttudo a waro Rema da unguwar Shehu da Saban Gida da dai wasu wurare a bangaren Dagara, inda waɗannan 'yan bindiga suka sace mata uku da mazaje waɗanda ba a san adadin su ba, sannan aka kashe mutane hudu a cikin tsokin mako guda a kasar birnin Gwari. An kori al'ummomi fiye da tara wanda yanzu mutanen Damari suna Gwanda, Kazage da kuma wato Dogon Dawa, sannan kuma waɗannan 'yan bindiga suna cin karan su ba babbaka. Da safiyar ranar Talatan nan 'yan bindiga sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari, inda kuma suka ɗebi mutane da dama wanda kawai Allah ne kadai zai san irin adadin mutanen da aka kwashe a wannan hanya.
Wasu masana harkokin tsaro dai na ganin akwai gazawar gwamnati a yaƙi da ake da 'yan bindigan da suka addabi al'ummomi a yankin arewa maso yammacin Najeriya baki daya. Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masanan da ke da irin wannan hasashe.
Idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin Gwari a jiya, ya tabbata da cewar jami'an tsaron Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar 'yan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wannan hanya ta birnin Gwari. Mun sani cewar ba mu da wadatattun jami'an tsaro, ba mu da wadatattun sojoji, saboda kullun wasu na ritaya ba a daukar wasu, wasu na mutuwa ba a daukar wasu, sannan kuma kullun ana kwashe makudan kuɗaɗe da sunan tsaro. Wannan abun da na sani ne, abin takeici ne matuƙa. Ni na yi rantsuwa da cewar jami'an sojojin Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar matsalar tsaron da ake tinkara musamman na waɗannan yaran da suke dazuka. In kuma da su to a daina mutane ƙarya mana, aje inda suke ayi abin da ya kamata.
Sai dai duk da matsalar hararen 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna, gwamnatin jihar ta ce jami'an tsaro suna nasara akan 'yan bindigan a wasu sassa. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samu Aruwan yayi bayani game da irin waɗannan nasarori.
A nan unguwar Musa da ke Marabal Lido a ƙaramar hukumar Cikun yau a sojoji sun samu gallaba akan ƴan ta'adda kuma ɗaya daga cikin ƴan ta'addan an kashe shi nan take. Har yau kuma 18 wanda aka yi garkuwa da su to sojoji suka kubutar da su. In ba a manta ba a nan unguwar Tasha da ke garin birnin Yaro ɗan ta'adda ɗaya shi ma aka samu nasara akan za a kashe shi. Haka ɗin ma kuma a nan hayin Kanwa da ke ƙaramar hukumar Giwa ɗaya daga cikin ƴan ta'adda wanda suka wahari an samu gallaba kan shi.
Da yawan masana kan harkokin tsaro da yana ganin matsawar ba a afkawa ƴan bindigan da ke dajujukan arewa maso yammacin Najeriya a lokaci guda ba to matsalar hararin ƴan bindiga ba za ta kawo ƙarshe cikin takaitaccen lokaci ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. A yau Talata ne babbar kotun tarayyar Najeriya da ke birnin tarayya Abuja ta sake yin zaman shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOP mai fafutukar kafa kasar Biafra. Kuma gwamnatin tarayyar ta gabatar da ƙarin wasu tuhume-tuhume a kan Kanu. Wasu 'yan kasar da a ƙarƙashin kungiyar One Nigeria sun ce ya kamata a gaggauta yin shari'ar Nnamdi Kanu ko a gama da batun tare da nuna goyon bayansu a kan Najeriya ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aiko mana.
I believe in Nigeria. I am a Nigerian because I believe we stand to benefit together than we are divided. For togetherness is the shortcut to success. So for Nigeria to be successful we have to be united.
Augustine Anthony Tobechukwu kenan. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar nuna goyon baya ga Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya yana mai cewa mutanen Najeriya a matsayin ƴan ƙasa ɗaya dunƙulalliya za su amfana juna. Shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu ya shigo cikin babbar kotun tarayya ne da misalin karfe 10 saura minti 10 na safiyar yau Talata inda ya fara gaisawa da tawagar lauyoyinsa da ke samun jagorancin babban lauya mai makamin San Mike Ozekome wanda a yau ne aka bayyana shi a matsayin sabon jagoran lauyoyin nasa sakamakon yadda gwamnatin tarayya ta kara wasu tuhume-tuhume 8 wanda a yanayin da ake ciki ya kai adadin su zuwa 15 a cikin kotu bayan kin amincewa da zama kan jimilar tuhume-tuhume 15 ki hadda wanda gwamnati ta shigar a ranar Litinin. Daya daga cikin tawagar lauyoyin Nnamdi Kanu ya ce karin wasu tuhume-tuhume 8 da gwamnatin ta yi cikin ƙasa da sa'o'i 24 kafin zaman na yau da bai dace ba, inda ya ce gwamnatin ƙasar na neman ci gaba da tsare Nnamdi Kanu babu gaira ba dalili ne kuma basu dauki lamarin da mahimmanci ba.
Was originally adjourned for the hearing of application challenging the decision of the courts on 7 count amended charge filed last year, so only for them to serve us ambushes with another amended charge of 15 counts yesterday.
Sai dai kungiyar One Nigeria karkashin jagorancin Muhammad Salih Hassan da ta gudanar da tattakin lumana da nuna goyon baya ga kasar ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya a yayin zaman kotun na yau ta buƙaci kotu ta gaggauta yin shari'ar a rufe babin wannan al'amari na Nnamdi Kanu.
Kotu inda ake gudanar da shari'a na Nnamdi Kanu shugaban ƴan awari wanda kotu take shari'ansa yau, wato muna nan muna kokari mu tabbatar wa da mutane cewa haɗin kan ƙasa shine zai kawo ci gaban ƙasa, kuma bambance-bambancen addini da aƙida da sauransu ba zai gina ƙasa ba. Kuma muna magana su alƙalai da Allah su yi kokari, kowa ya riga ya san laifin wannan bawan Allah, da Allah a yi kokari kawai a samu a yanke mishi hukunci nan yanke mishi hukunci.
Kamar yadda aka saba dai gwamnati ta jibke jami'an tsaro akan hanyoyin da suka kai ga babbar kotun tarayya da ke unguwar Central Area da ke waye. Kazalika wasu magoya bayan Nnamdi Kanu dai sun fantsama kan titi don nuna goyon bayansu ga jagoran nasu. Kotu dai ta ɗage zaman shari'ar Kanu zuwa gobe Laraba don bawa lauyoyinsa damar ƙara kintsawa bayan kin amincewa da ƙarin tuhume-tuhume da gwamnati ta ƙara shigarwa a gaban kotu. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdurrauf. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A yayin da gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin sojojin kasar na aukawa 'yan ta'addan daji da suka addabi jihar Niger da nufin kakkabe su, bayanai na nuna cewa 'yan bindigar na ƙara zafafa hare-haren kisan jama'a da yin garkuwa da su da kuma satar shanu a yankuna daban-daban na jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa ko a safiyar jiya Litinin waɗannan 'yan bindiga sun auka a yankin Kushariki ta ƙaramar hukumar Rafi, inda suka hallaka mutane uku tare da yin awan gaba da wasu da dama, kamar yadda wani ɗan asalin yankin Malam Musa Kusarki ya yi ƙarin bayani.
Wato ga ƙoshi ne ga kwanan yinwa dangane da irin labarin da muka ji na mataki da shi shugaban ƙasa ya ce a ɗauka a kan wannan 'yan ta'adda. Mun yi murna, amma sai ya zama wato kamar irin 'yan ta'addan nan mu a gare mu sai suka nuna kamar ba a isa ba. Me ya yi ba a isa ba? Shekaran ce wato jiya ɗin nan da asuba ni kenan da daren Lahadi wayewan garin ni ana shirin shiga masallaci a nan gabarcin Kushariki din, kuma sun kashe mutane sannan kuma sun kwashi wasu mutane maza da mata sun yi awon gaba da su.
Mutane nawa suka kashe?
Sun a mutane uku ne.
Na'am, mutane nawa suka kwashe?
To ba mu san iyakar mutanen ba ya zuwa yanzu. Sannan kuma ƙarin abin da ya ƙarata da hankalin mu shine da muke jin labarin kuma wasu garuruwa kamar su a Beri, irin su wajen Mashehu, wajajen su Shiroro din nan duk gaba ɗaya a cikin wannan ɗan tsakani duk ba inda ba a kai hari ba. Sai muke ga lallai idan ya kasance wannan ikirari da umarni da shi shugaban ƙasa ya bayar zai yi aiki, to gar a himmatu a yi aikin, don gudun kamar na ga su suna son su nuna kamar ba a isa ba ne, don kafin a yi wannan ikirarin ba mu samu irin wannan mugun kai hari ba. Amma yanzu abin ya shiga ba mu tsoro, don haka muna fata ita gwamnati za ta nuna da gaske take yi akan wannan ba ta gari.
Alhaji Aliyu Muhammad ɗan asalin jihar Niger ne ya ce suna fatar yunkurin gwamnatin Najeriya da gaske ne.
Batun sojoji, yanayin da halin ƙasar nan take ciki, za a fara lugude da 'yan bindiga, yana da kyau inda gaske ake yi, amma abinda al'ummar Najeriya su ɗauka wannan abin da ake ta faɗa tun daga farko ba da gaske ne ake yi ba. Don inda da gaske ne ake yi, da tun daɗewa an kai an samu matsaya ga wannan matsaloli da ƙasar nan ta shiga. Sojojin ƙasarmu sojoji ne wanda ake alfahari da su a duniya, ba ma a Najeriya kaɗai ba. Kuma duk inda suka je peacekeeping, ƙasashen duniya su suke zama na ɗaya, su suke ce nasara a ce a ƙasar su wasu ɗan yankuna waɗanda ba su taka kariya sun karya ba, a ce ana ta abu shekaru wa shekaru, abu ya ƙi ci ya ƙi ƙarewa.
Na'am, Alhaji Musa, abin nan 'yan ta'addan nan sai ƙara zafafa hare-hare suke yi a jihar Niger ciki, musamman ma cikin daga ƙarshen makon da ya wuce zuwa cikin wannan mako da muke ciki. Me kake gani ya ƙara kawo zafafa hare-haren nan?
To, duk rashin na har babban da shine rashin gaskiya. Na ji abinda mutanen Beri suka faɗa, an yi hira da wani shugaban 'yan banga. To inda ma an ba an hita batun jami'an tsaron, an ba mutanen wuraren su dama su kare kansu da kansu, da duk wannan abun ma bai kai haka ba. Saboda wannan shi zai nuna maka mutanen nan su da hukumomin ba da gaske suke yi ba. Kuma wallahi abin takeici, Alhaji Nasiru, na ji abin da ya faru a Shiroro. Mutanen wurin sun ce an kashe sama da mutum 30. Shi sakataren gwamna ya ce a mutanen da aka kashe guda 8 ne. Shi in mutum guda ne babu dama a kare shi. Irin wannan a rinda faɗin abin da zai kwantar mu mutane hankali, ba abin da zai tawa mutane hankali ba. An je an yi kashe-kashe, an yi kashe-kashe, an yadda kaddara ce Allah ya riga ya kawo. Amma a cutar da kai kuma ka hito ka ce an cutar da kai, wani wanda baya wurin ya hito ya ce ƙarya kake yi, abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne, wannan abin bai dace ba.
Dr. Yahuza Ahmad Getsu mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan mataki na aukawa 'yan ta'addan dajin a jihar Niger.
Gwamnatin Najeriya ta sha faɗa babu cikawa tsawon shekaru kafin zuwan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari, alƙawarin da ta ɗauka na magance matsalar tsaro cikin 'yan kwanaki har take cewa suwaye Boko Haram, suwaye 'yan ta'adda. To saboda haka, amma abin takeici gashi ta zo wankin hula yana nema ya kai ta dare tun daga shar an yi shekara 6 har da watanni 9 ko ma kusan 10 ba tare da wani abin a ta kakara a zo a gani ya faru ba. Sannan kuma abin takeici kullun tana cewa tana yin nasara kuma kullun gashi yan bindigar ƙara fafutuka suke yi ta ƙara buɗe wuta har ya zuwa ma faɗaɗa. Wato kai har-haren nasu a guraren da bai kai ba. Idan muka ɗauka cewar a wannan gwamnati ne aka fara kai hari jihar Niger a cikin ƙaramar hukuma ɗaya, amma yanzu abin ya faɗa ɗaya kai ƙananan hukumomi guda 12 ko ma kusan sama da haka. Har ya zama ita jihar Niger nan ta zama wato wani guri da ake cewa wato kamar gurin da ake gudun fanfalaki, wanda yake babu wanda yake da kwanciyar hankali inda yake tafiya a dukkanin faɗin jihar. Da safe ko da rana ko da daddare. Saboda haka wannan na ɗauke shi a matsayin shafa labari shuni, amma dai wani abu ne da za mu sa ido mu jira mu gani menene zai iya faruwa. Gana a jihar Niger nan, inda waɗannan masu aikata laifi suke an sani, kuma ni na sha faɗa in ba a sani ba mu mun sani. Sarakunan mu sun sani, daga can mu sun sani, sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'amuran al'umma kowa ya san inda suke. Me yasa za a tafi ana shure-shure mai kama da ƙanshin mutuwa?
An lura ma daga lokacin da aka yi sanar wannan wato ranar Litinin, yan bindigan sun ƙara ma zafafa hare-haren su. Menene tunaninka akan wannan?
To tunanina shi ne wato ai ba inda za ka yi tafiyan kilomita 35 ko 40 ba tare da ka tarar da wani guri wanda shinge ne na jami'an tsaro ko kuma mazauni ne na jami'an tsaro ko dai na 'yan sanda ko na DSS ko na soja a duk faɗin jihar Niger ba inda za ka yi wannan tafiyar ba tare da ka gansu da suna nan ba. Saboda haka 'yan manuniya ce take nunawa cewar wato watakila akwai wancan zarge-zarge da aka daɗe ana yi cewar akwai waɗansu waɗanda suke ƙara ba wa su waɗannan masu aikata laifukan bayanai akan abubuwan da ake shiryawa. Don haka kamar wata 'yar manuniya ce da take nuna wa gwamnatin cewar in kin isa daga sai kike ku fito mu ma mun fito kamar yadda aka yi a sauran jihohi.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana maraba da wannan mataki da ta ɗauki dogon lokaci tana jira, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
To alhamdulillahi mun kwalliya ta biya kudin sabulu dama a kowane lokaci. Mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha zuwa kaiwa da kawowa magana da shugaban ƙasa. To alhamdulillahi shugaban ƙasa ya ji abin gansa ƙorafinsa kuma ya sa za a zo a ɗauki matakan na musamman a maganar tsaro a jihar Niger.
Na'am. To amma wasan abin nan na ganin kamar ma an ƙara zaburo su 'yan ta'addan nan domin sun ƙara zafafa hare-haren su musamman jiya Litinin da kuma ran Lahadi a yankunan Rafi da Mariga da Mamashegu.
Wannan ba abin mamaki ba ne, ai dama tunda sun ji an yi wannan hubbasa za su nuna cewa har yanzu suna nan daram. Amma ina tabbatar maka tsarin da za a yi wanda yake na tabbata kamar yadda ka ji. Tsari ne wanda yake zai ɗore kuma zai kawar da duk waɗannan abin ganda ake yi ta'addanci da sauransu. Kuma cikin ɗan lokaci kadan.
Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan yunkuri na fatattakar 'yan ta'addan dajin a jihar Niger ta yadda al'umma za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League Professional ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Niger, inda ake a mako na 13 an yi wasanni kamar haka: Olympic Football Club ta wambirin Yamai ta wasa Health Sporting Club ta Yamai ɗaya da nema, IS Police ta 'yan sanda ta Yamai ta wa IS Guard National du Niger 2-1 a Yamai, Union Sportive de la Gendarmerie National ta shakashi banza da ɗaya a hannun IS Nijelek ta wutar lantarki a babban birnin Yamai, IS Duan ta Southampton ta yi 1-1 da AS Fan ta Sojoji a babban birni mai. Racing Football Club ta Bukoki ta mai ta sha kashi banza da daya a hannun AS Sonidep ta Man Peter a babban birni mai. GS Tawa a birnin Tawa ta yi 1-1 da Akukana Football Club ta Arlit Jihar Agades. Irana ta Arlit Jihar Agades Tawa Espoir ta Jihar Zandar ko da Magaram 1-1. Idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger a mako na 13 ta 1 ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 33 ta 2 AS Gard National du Niger da maki 23 ta 3 AS Douan ta Custom da maki 22 a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger ta 12 Olympic Football Club ta mai da maki 12 ta 13 Espoir Football Club ta Zandar da maki 11 ta 14 GS Tawa da maki 7 kacal. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afrika karo na 33 da ke wakana yanzu haka a kasar Kamaru. An yi kunnan doki 1-1 a ranar jiya tsakanin Cape Verde da Kamaru mai masaukin baki yayin da Burkina Faso ta yi 1-1 da kasar Ethiopia ko kuma Habasha a rukunin A inda wannan rukunin Kamaru ta karkare da maki 7 yayin da Burkina Faso take ta biyu da maki 4 sai Cape Verde mai maki 4 kuma tana iya kai zagaye na gaba ga mai da wannan wasar. A yau ko a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto a rukunin B Malawi da Senegal suna karawa sai Guinea Conakry da Zimbabwe a wannan rukunin Guinea Conakry da Senegal na da kowannan su maki 4-4 yayin da Malawi take da maki 3 sai Zimbabwe da bata da maki ko guda tuni akai waje da ita a wannan kwambalar. A daya hannu kusancewa a jiya ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bakin karrama ƴan wasa mafi kwazo a shekara ta 2021 bangaren wasannin kwallon kafa a filaye daban-daban na duniya. Robert Lewandowski dan kasar Poland na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ko kuma Almanya shine ya samu tukuicin zama mafi kwazo inda ya lashe wannan matsayi a bana Bayern wanda ya samu a shekara ta 2020. Mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kasar Birtaniya ko Ingila da Senegal Edouard Mendy shine ya samu tukuicin mai tsaron gida mafi cincinta a shekara ta 2021 bayan ya lashe Champions League ko kofin kwallon kafa na Zakarun Ture tare da club din sa na Chelsea. Sai Thomas Tuchel da ya lashe kofin Zakarun Ture tare da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta Birtaniya ko Ingila a matsayin koci mafi cincinta a shekara ta 2021. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Maryam Atakaci a yau Talata sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken yayi magana da takwarensa na Russia Sergey Lavrov yayin da yake kan hanyarsa zuwa kasar Ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da Russia ke niyyar yi akan makwabciyarta. Sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diplomasiya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da Rasha ke yi a kan iyakarta da Ukraine a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta ambato hirar. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta afka wa yammacin Afghanistan a jiya Litinin ya karu zuwa mutum 26. Inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki 5.3 ta afku ne a nisan kilomita 40 gabas da Kala Inau babban birnin lardin Bangis a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Baktar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu. Yawancin mace-mace da ɓarna masu yawa sun faru ne a gundumar Kajis inda rufin gidaje da dama suka rushe. A ƙarshe kungiyar 'yan tawayen Houthi ta ƙasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuƙi a jiya Litinin da ya kashe mutum 3. 'Yan sanda a Abu Dhabi babban birnin ƙasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda 3 a wani kamfanin mai da kuma wani ɓangaren filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Abu Dhabi. Sun gano mutanen da aka kashe 'yan Indiya ne guda 2 da wani dan Pakistan guda kana wasu mutanen 6 sun jikata. Sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man ji 'yan sanda.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga shugaban hukumar gudanarwa a karamar hukumar Mangu na jihar Filato da daukacin al'ummar jihar baki daya. Bisa rasuwar babban basarake Michigan Magabul, wato da Nelson Andak Bakur, wanda ya rasu ranar 29 ga watan Disamban da ya wuce. Ana kuma sa ran yin jana'izarsa a ranar 24 ga watan nan na Janairu a garinsa na Kerang da ke karamar hukumar Mangu na jihar Filato, Najeriya. Allah ya bada hakurin rashin amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.